sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro, assalamu alaikum, barkanku da warhaka. Da fatan an wuni lafiya. Hadiza Kyari ce tare da Mahmud Lalo. Muka sake dawo a cikin shirin mun ƙarfe 9 da rabi agogon Nigeria, Niger, kamar da Chadi. Wato takan zarabi kenan agogon Ghana. A cikin shirin namu na yanzu, za ku ji cewa an shiga yanayi na jimami a ƙasar Ghana bayan da tsohon shugaban ƙasar Jerry Rawlings. Sannan kuma a jamhuriyar Niger, wasu magoya bayan jam'iyyun adawa sun shigar da ƙara a kotun Difa da nufin ƙalubalantar ɗan takarar jam'iyyar PNDS tarayya Bazoum Mohamed saboda zarginsa da mallakar jabin takardar shaidar zama ɗan ƙasa. Sai dai makusantan tsohon ministan cikin gidan na Niger na cewa wannan maganar banza ce. Sannan muna tafa da rahoto na musamman wanda Ibrahim Abdulaziz zai gabatar mana da shi. Baya ga haka, za mu kawo muku labaran wasanni. To amma duk kafin nan fa, bari mu fara da shirin labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Zababban shugaban Amurka Joe Biden ya nada da dadan mai bashi shawara Ron Klain a matsayin shugaban ma'aikatan fadar White House. A zamanin mulkin Barack Obama, Klain shine shugaban ma'aikatan Biden a lokacin yana mukamin mataimakin shugaban kasa. Shine kuma jami'in da Obama ya nada a matsayin wanda ya jagoranci yaki da annobar Ebola a lokacin da ta barke a shekarar 2014. Klain ya kwatanta wannan nadi da aka masa a matsayin babbar karramawa a rayuwarsa. Biden ya ci gaba da haduwa da masu ba shi shawara kan harkokin karban mulki waɗanda suka hada da ƙwararru da ke da ilimi kan batutuwan da zai iya fuskanta a gwamnatinsa yayin da yake shirin karɓar ragaman mulki idan aka rantsar da shi a ranar 20 ga watan Janairun baɗi. A ranar 30 Biden ya ce zai nada mutane a wasu muhimman mukamai kafin zuwan bikin cika ciki da za a yi a ranar 26 ga watan Nuwamba. Gidan talabijin na CNN ya rawaito cewa Trump ba zai amince da ya sha kaye ba gabanin a kammala sake kirga kuriyu a jihar Georgia da ke kudancin Amurka, wanda jami'ai suke fatan kammala kidayan nan da ranar 20 ga watan Nuwamba. Shi dai shugaba Donald Trump bai amince ya sha kaye a zaben da aka yi a makon da ya gabata ba, ya kuma shigar da ƙararraki da dama inda yake kalubalantar sakamakon zaben jihohin da aka kusa yin kankan. Amurka ta ƙara samun wani sabon adadin masu kamuwa da cutar COVID-19 a ranar Laraba. Alƙaluman da aka tattara ƙarƙashin shirin na COVID Tracking Project mai bin diddigin cutar sun nuna cewa an samu sabbin mutum sama da 144 da cutar ta harba, wanda ya haura 136 da aka gani a ranar Talata. Alƙaluman har ila yau sun nuna mutum 65,368 aka kwantar a asibiti, adadin da shi ma ya ɗara 61,964 da aka gani a ranar Talata. Sannan a ranar Laraba mutum 1,421 ne suka mutu, abinda ya ɗara adadin da ake gani na mutuwar mutum 1,000 a kowane mako. Waɗannan sabbin alƙaluma sun ƙara nutsar da Amurka a matsayinta na ƙasar da ta fi kowace yawan waɗanda aka tabbatar sun harbu da cutar, inda adadin ya haura mutum 10,104 tun bayan ɓarkewar cutar, yayin da mutum sama da 241 suka mutu a cewar Jami'ar Johns Hopkins. Masu kare tsarin demokuraɗiyya a majalisar dokokin yankin Hong Kong sun yi ƙememe sun aiwatar da aniyarsu ta yin murabus daga mukamansu saboda an kori 4 daga cikin abokanan aikinsu. A ranar Laraba, 'yan majalisar dokoki 15 suka sha alwashin ajiye aikin nasu sau'i bayan da gwamnati ta soke mukaman wasu abokanan aikinsu 4 waɗanda suka hada da Alvin Yeon, Dennis Kok, Kok Kaki da kuma Kenneth Leon. Sallamar 'yan majalisar na zuwa ne sau'i bayan da wani kwamitin majalisar dokokin China ya yanke hukuncin cewa gwamnatin Hong Kong za ta iya korar duk wani dan majalisa da aka yi imanin cewa barazana ne ga tsaron ƙasa ba tare da an gurfanar da shi a gaban kuliya ba. Amurka da sauran ƙasashen yammacin duniya sun yi Allah wade da wannan mataki na korar 'yan majalisar dokokin su 4. Wakilai a ƙasar Libya sun amince a gudanar da zaben 'yan majalisar dokoki da na shugaban ƙasa cikin wata 18 masu zuwa, wanda hakan wani mataki ne na kokarin kawo ƙarshen tashin hankula da rudani da ƙasar ta kwashe shekara 10 tana fuskanta. Mukaddashiyar wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya kan rikicin ƙasar na Libya, Stephanie Williams, ta ayyana wannan mataki a matsayin wani babban ci gaba. A dai wannan mako Majalisar Ɗinkin Duniya ta haɗo kan wakilai 75 daga ƙasar ta Libya, aka fara wata tattaunawar sulhu a ƙasar Tunisia. Wakilan har ila yau suna kokarin samar da wani tsari ne kan yadda za a kafa gwamnatin wucin gadi domin a shirya yadda za a yi zaben. Ƙasar Libya ta shiga rudanin siyasa ne tun daga shekarar 2011 a lokacin da aka kifar da gwamnatin Muammar Gaddafi, lamarin da ya haifar da gwamnatoci biyu da ke ta kokarin rike madafin iko, inda aka samu wacce kasashen duniya suka amince da ita, wato Government of National Accord mai headquarter a Tripoli, da kuma Libyan National Army mai hadaka da shugaban dakaran gabashin kasar Khalifa Haftar.
Tumadalla a gaida Mahmud Lalo wanda ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To da farko, a kasar Ghana an shiga yanayi na jimami bayan rasuwar tsohon shugaban kasar Jerry Rawlings, wanda ya rasu yana da shekara 73. Rawlings ya rasu ne a wani asibiti da ke Accra, babban birnin kasar Ghana. Daga birnin Accra ga rahoton da Redwan Abbas ya aika mana da shi.
Makokin tsohon shugaban kasar Jerry Rawlings dai dahir aini makoki ne na baki ɗayan al'umman Ghana, saboda yadda labarin mutuwar ya girgiza 'yan jam'iyyar NDC, haka ma ya girgiza gwamnati mai ci kanta da baki ɗayan kasar. A lokacin da labari ya isa ga shugaban kasa Akufo Addo yana ganawa da jakadar kasar Mali, nan take ya bada sanarwar makokin mako ɗaya na kasa tare da umurannin a saukar da tutotin kasar ƙasa-ƙasa. Duk da haka dai, jam'iyyar NDC za ta fi kowa gege cewa, don haka na tuntuɓi tsohon organizer jam'iyyar Alhaji Baba Sharif akan yadda wannan rashin zai addabe su, kuma mai yasa.
Wato in ka ɗauki ce shi ke jam'iyyar NDC, ka san shi ne ya haɗa mu duka, shi ya tara mu, muna nan matasa, ya kawo mu duka, muka zo muka taimaka, aka haɗa wannan jam'iyya. Sa'annan kuma yau ga akwai abin da Bature ke cewa philosophy na jam'iyya, an kafa shi ne da wannan philosophy na shi J.J. Rawlings. Don shi dole ne ba za a iya manta da shi, sa ake ce shi da founder.
Ne Alhaji Muhammad Nazir, kakacin Dango Koko na jam'iyyar NDC. Lamari yanda ya faru yau yana da ban tausayi, yana da ban takaici, yana da ban komai da komai. Saboda rashin tattalansi Jerry Rawlings babban rashi ne ma Afirka duk baki daya. Saboda ba zan manta ba, mutane kaman Yaya Jame da makamanta dukkansu waɗanda suke su ne waɗanda suka taso bayan zamanin da mutane kamar Rawlings da su Sankara da makamantan suka yi, su Yaya Jame suka bi baya, dukkansu kuma sun zo ƙarƙashinsa, sun zo neman ra'ayi yadda za su tafiyar da lamari. Mu a jam'iyya NDC, sai in ce kusan wato ruhin mu kenan, wato muka rasa.
Ga abin da wasu 'yan ƙasar ke faɗi dangane da wannan rashin.
Sunana Abubakar Shagbadu. Wallahi mutuwan Rawlings wallahi ya dame mu sosai, saboda shi ne shugabanmu, ya bar mai zuwa gidan bamsa mu yarda mu yi ba.
Bala Abdul Malik, wannan abin ya girgiza mutan Ghana kwarai-kwarai, saboda musamman mu musulmi ina cikin wa'anda suka taimaka musulunci, aka karrama musulunci sosai da muhimmanci, da kuma lokacin da ake bukukuwan sallah shi ne shugaba wanda ya tsaya aka bamu yancin kanmu, har aka bamu hutu ranar sallah, akan haka muna bakin ciki.
Ridwanullah Mukhtar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
A gaida Redwan Abbas. To a jamhuriyar Nijar, wasu magoya bayan jam'iyyun adawa sun shigar da ƙara a kotun Difa da nufin ƙalubalantar ɗan takarar jam'iyyar PNDS tarayya Bazoum Mohammed, saboda zarginsa da mallakar jabin takardar shaidar zama ɗan ƙasa. Sai dai makusantan tsohon ministan cikin gida na Nijar na cewa wannan maganar banza ce. Wakilin murya Amurka a Yamai, Sulaiman Muni Barma, ya aika mana da ƙarin bayani.
A jiya Laraba 11 ga watan Nuwambar 2020 ne, wasu 'yan hamayya da suka hada da 'ya'yan jam'iyyar MPN Kishin Ƙasa da RDR Canji da Model Lumana suka shigar da wannan ƙara a bisa buƙatar ganin kotun birnin Difa ta gudanar da bincike domin tantance sahihancin takardar da ɗan takarar jam'iyyar PNDS tarayya mai mulki Bazoum Mohammed ke amfani da ita a matsayin shaidar zama ɗan ƙasa. Dan takara a zaben 'yan majalisar dokokin ƙasa kusa a jam'iyyar MP UPN kishin kasa Muhammad Tarciku shine jagoran waɗanda suka kaddamar da wannan yunkuri.
Jam'iyyar Defenders Tarayyar dan takaran shi mun gano wasu abubuwan da basu dace ba bisa takardun shi, shine muka tuntubi abun nan procurator na Difa. Muka ce mishi ku diba ku gani akwai masala cikin wa'annan dan ayi zabe lahiya kowa a kare haƙƙin shi kowa ya zama karkashin doka.
To Malam Tar, menene abubuwan da kuka ce kun gano a cikin takardar tasa ta certificat de nationalité?
Akwai inda aka hidda takardun da wasu kotuna lokacin da ake hidda takardun babu su, da wasu dai abu ire-ire haka na wanda dai an tabbata mun rubuta su. Busan asinya shanke.
Menene abinda ku kuke bukata a zahiri?
Muna so ne a bincika a diba takardun nan akwai wasu masaloli wanda deja mun rubuta su busan cikin document na asinya shanke da muka aje a kotun Difa. Procurator zai diba in sun dace daidai ne da doka ko ba su dace da doka ba.
Da yake mai da martani wani na hannun dama dan takarar jam'iyyar ta PNDS Alhaji Mai Bukar ya ce ba su da fargaba a game da wannan yunkuri na yan adawa.
Su wanda suke faɗin wannan maganan mun yi imani cewa karnukan farauta ne, su da kansu watakila ba su ma sa abin da suke faɗi ba, an sa su ne, kuma wanda suka sa su sun san babu gaskiya, da su huto su faɗi haka nan kin mana.
Kuna zargin akwai dalilan siyasa ne cikin wannan al'amari?
Haba, akwai siyasa mana. Wannan maganganun nan na cikakken zama ɗan ƙasa ba yau aka fara shi ba. Ina tuna a lokacin da aka zaɓi Muhammad Usman an ce shi ba ɗan Nijar ba ne, haka tan shi aka ce ba ɗan Nijar ba ne, kai yau Muhammadu Isu an ce shi mutumin Burkina Faso ne. Wai da Allah dan Annabi, akwai wani garke ne a Nijar kin nan wanda muddin in ba a cikin shi aka haika ba kai ba cikakken ɗan ƙasa ba ne? Ukun nan wanda na zana muku wanda aka ce ba ɗan ƙasa ba ne su ne wanda ɗan Nijar suka taɓa zaɓen su, sauran ba mu sani da suka zama shugabannin ƙasar Nijar ba. Kenan yau don an ce bazin ba ɗan Nijar ba ne, mu wannan ba zai tara mana hankali ba illa ya ƙara mana ƙarfin gwiwa a cikin tahiyar da muke.
A ranar 19 ga watan nan na Nuwamba ne ake sa ran kotun ta birnin Difa za ta bayyana matsayinta a game da wannan ƙara a zaman da za ta yi a daidai lokacin da kotun tsarin mulkin ƙasa a nata ɓangare ke aikin tantance takardun 'yan takarar da suka cancanci shiga zaben shugaban ƙasa na ranar 27 ga watan Disambar 2020. Sulai Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To madalla a gaida Sulai Mumuni Barma. Wannan shiri na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mita 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya saurare mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. To yanzu kuma bari mu shakata da wannan waka.
Ta. jani when some mutumin jata wai
a duk shekara a lokaci irin wannan na kaka aka yi hasashen faduwar farashin hatsi a kasuwanni kasancewar a wannan lokaci ne ma ake samun maido da amfanin gona gida to sai dai kuma da alamu a bana za ta ko sayo zani game da batun samun sauƙin farashin kayakin domin kawo yanzu tuni har farashin hatsin ya kara tashin goron zabi bayan ɗan sauƙin da aka samu na wasu kwanaki to wai koya lamarin yake ga magidanta a yanzu a linkaka wani magidanci ne ya ko bayyana irin fargabansu a yanzu
eh gaskiya da kaka da mu saba gani yanda muke siyan shinkafa 6000 masara ma 6000 dai zuwa 7 amma a yanzu da kakan ma gashi ta haura shinkafa ana siya 11 masara ma ana siya 11 to gaskiya wannan al'amarin muna ga zuwa gaba kan gaskiya abincin zai fi haka tsada sai dai addu'an da zamu yi ubangijin Allah kawo mana sauki don gaskiya in ba haka ba kan gaskiya akwai damuwa kamar a kasan ganye inda muka saba sayan masara 5000 zuwa 7000 ko shinkafa 6000 zuwa 5500 amma yanzu abun gashi biya ya haura ya rufa 11 duka kan sai dai gyaran ubangiji
to sai dai ku yanda ma aka soma kokawa shi ku Abubakar Umar wani mai sana'ar hatsiya kasuwan ganye yace babu abun fargaba domin a cewar sa duk shekarar da aka samu irin wannan yanayi a farko to daga baya za a iya samun sauki
duk shekarar da aka yi irin wannan hasashen ana cewa ba abinci to daga ƙarshe zai yarha duk shekarar da aka ce bana abinci akwai shi yayi yawa to sakamakon wannan harhan za a yi harshe shi ya kare daga ƙarshe kuma sai ya tsada mu abun da muka karanta yau da gobe a harkar sana'a mu na sai da abun da na sani ke nan ya gaya maka
to kai ko shin ma ya yanayin shigo da hatsi yake a yanzu kuma ko me yasa ya soma tsada Honorable Ayuba Muhammad da ke zama shugaban kungiyar dalalan kayan abinci na Shiyar Adamawa ya bayyana dalilan waɗannan matsalolin da ake fuskanta a yanzu.
Wuraren mu a nan haka dama muna expecting ruwa zuwa ƙarshen October. To sai ruwan ya zo ya tsaya. Early October ruwan ɗin ya dauke. So mostly bumper harvest da ake tsammani yanzu ya lalace saboda gonaki da yawa ba za su kai gaci ba. In ba wanda yake bakin kogi zai watering ba, musamman kamar shinkafa ya lalace. Maganan wake, yanzu wake yana yi ba raba, ruwa kuma babu. So muna expecting cewa abinda aka samu zai lalace. So kayan ya kamata da yanzu na a ce ya yi sauki, amma saukin ya kasa saboda supply a kasuwa yanzu ya zama limited sannan demand din ya zama so high so saboda demand ya zama high supply is low sai kayan ya dawo cewa kudi yana ta karuwa ana daga 8,000, 9,000, 10,000 yau din ana sayin shinkafa a nan kasuwar tamu 10,011 masara 10,011 so wannan abu yayi affecting kasa sosai domin rashin samun wannan harvest din ya shafi manoma ya shafi kasuwa zai shafi talaka da zai ci kuma eh to magana hasashen mutu yace maka kaya za a samu sauki a nan gaba abu ne na Allah yana yiwuwa ko federal government ta bude ta sayo kaya ta kawo amma so far kayan da ake da shi ya kare domin ka duba kasuwan nan last week kayan da ya shigo motocin da muka loda yanzu gashi babu ko kasuwar Tongo last week abin da muka samu this week ya yi baya so muna yi expecting cewa dama November December mutane masu Christmas ne kaya yana cika kasuwan nan to yanzu yau sai muka ga kaya yana dropping which means kayan ya fara karewa a gona so mai saye kuma ya ajiya ba zai sayar da kayan da sauki ba shi yana tunanin kayan kullun ya kara kudi don ya sayarwa talaka kaga ba price control a Nigeria ba wani abu da ake kowa yana controlling kasuwan da kansa gwamnati ba ta sa ido a maganan kasuwan ba kasuwan tana ta haurawa talaka dai sai dai ya roki Allah ya kawo mishi sauki wanda yayi noma gaskiya yana da kyau bana koda yana da wayansu bukatu ya saurara ya aje abin da zai ci zuwa wani lokaci amma duk lokacin da mutum ya kwashi kayansa ya kawo kasuwa gaba daya ya karbi kudin nan to abinda aka yi bara muna ganin sai an maimaita shi don karshen da abun da mutum zai ci zai gagare shi in ka nome ka dan ajiye saboda bukatan yau da kullun talaka bai sai ce zai aje kayansa ba akwai kudin makarantar yara akwai haihuwa akwai kaza dole sai an nuna wannan bukata amma kuma a takaita wayansu bukatun da ba su fi karfi ba aje abinda za a ci da yara shine babba
shi ma wannan manazarci ya yi tsokaci ne da cewa
sunana Abubakar Sadiq Bello rayuwa a kullum tana da tsada amma bana kuma abun ya zo da wani yanayi kaga an sayi abinci a kan farashin da ba taɓa sayin sa ba wasu sukan ce gwamnati kowa dai da abin da yake fada to gashi kuma an yi noma Allah ya kawo damuna har damuna ruwa ya dauke a wannan kasan namu kuma ana gani kafin abinci ya shigo gida ma daga gona Allah ga dukkan alamu ya nuna cewa abinci zai tsada abu biyu suna faruwa ko a bangaren mu nan san ce ma misali kaman arewa maso gabas abin da ya kama Adamawa Gombe Yobe Bauchi Borno lokacin da aka yi noma lokacin da damuna ya dawo aka yi noma a daidai lokacin da ake bukatan shuki yake bukatan ruwa a lokacin aka yi fari ruwa ya yanki wasu waje har kwana 19 wasu 17 kwanaki da ya diba ba ruwa ba da ruwan sama a lokacin da ruwan sama ya dawo kuma sai ya dawo da ambaliya idan ka duba inda ake cewa kasan da Middle Belt irin su Benue wasu bangare na Taraba Niger Kwara Kogi kai hatta Kaduna an yi ambaliya idan aka yi ambaliyan nan kuma gonake yake cinyewa
to ko shin daga sai za a iya samun matsalar ci maka a bana ga dai ta bakin wannan manazacin
eh haka dai muke gani amma ka san dan adam yana nasa Allah na nashi in kaga hadiri zaka ce za a yi ruwan sama sabili da ka gani jiya kaga shekaran jiya to amma za a yi hadiri ba a yi ruwa ba ubangiji muna roƙon Allah ko muna fata ubangiji ya kawo mana saukin wannan abu amma a yanzu kam kiran shi ne duk mutumin da yake da abinci kare ya wasa da shi wanda bai da shi kuma yayi kokari ya nema ubangiji kuma ya bawa kowa sa'a Allah ya bamu yadda zamu ci da kanmu
shi ko wannan dan jarida Abdul Aziz Jaro mai samari ya danganta lamarin nema da wasosun da manyan kamfanoni ke a yanzu na sayan kayan abinci daga manoma
to yanzu dai kam rayuwa ta zama abin da ta zama ganin cewar ko ina ka shiga ana tsadan abinci har ma da kayan abun da za a hada a dafa wani abun da za a ci tunan ko ba zai rasa nasaba da abun da ya shafi irin tsadan rayuwa ta bangaren masu akwai masu hannu da shuni da suke sayan abinci in bulk yanzu an yi noma sosai ta yu ba samu irin amfanin wanda ake nema ba amma bayan an samu an fidda amfanin noman wasu suke zuwa da manya-manyan motoci suke sayan abincin gaba da suke tafi da shi yanzu misali in ni mazaunin Yola ne anan Yola bakin kasuwa zaka ga motoci manya-manya su sai duk kayan abinci musamman shinkafa su dora a mota su tafi da shi talaka bai samu da sauƙin rayuwa ba saboda an saya ina ma abincin bare ma a samu sauƙi to wannan shine abin da ake ciki muna fatan ubangiji Allah ya kawo sauki gwamnati kuma ta fada cikin wannan lamarin ta tabbatar ta hana sayar da abinci wa da ake wa kamfanonin da musan ma ina suke ba
koma da menene fatan talaka dai shine Allah ya sa a samu sauki ko ya samu ci maka Ibrahim Abdul Aziz sashin Hausa na murar Amurka daga Jalingo a Najeriya
akai da Ibrahim yanzu kuma ga labaran wasanni
wasanni a takaice
shirin daga shirin labarin wasanni da gidan rediyon murya Amurka ke kawo muku a kowane ranar Alhamis daidai wannan lokaci wannan shirin na yau tattaunawa ce ta musamman da tsohon sakataren hukumar wasanni a Najeriya Alhaji Sani Ahmed Toro dangane da karin bartar da zai gudana gobe Juma'a idan Allah ya kai mu tsakanin kungiyar kwallon kafar Najeriya wato Super Eagles da kuma takwarata Lion Stars ta kasar Saliyo da za a fafata a filin wasanni na birnin Benin da ke jihar Edo da misalin karfe 5 na yamma a agogon Najeriya ga yadda tattaunawa ta kasance
wannan wasa wannan karin ta zo da matsaloli kwarai da gaske saboda wannan ciwo na coronavirus to wannan ya kasance Najeriya da sarrafin da su yi wasa dama su riga sun san juna abin da ya kawai ba zai albashi ba amma dai kawai ta yadda aka sani tun da yawancin 'yan wasan tun ba su ma 'yan Najeriya din yawancin wanda aka kira din suna kasan waje
to amma rashin armashin nan kana ganin ta wani fuska ne
yan kallo ai suna da muhimmanci a wajen wasa suka kaibin 'yan wasa zai kan tashi sun ga ana ta shiga yan kallo ana musu iyo ana musu kirari kowa yana da nasa wanda ya kan sa 'yan wasa kaga sun yi kaimin sun tafi sun yi wasa sosai
to amma idan ka duba wasan sada zumunta da aka yi na kasashen Algeria da kuma na Tunisia. To amma kaga guda bata yi nasara ba, guda ta yi nasara. Kana jin wani zai tasiri ko a wasan da za a yi gobe?
Ƴan wasa yanzu za su zo su nuna ƙarfinsu ko nuna Nigeria dai za ta yi nasara ko Sierra Leone, tunda dukkan ƴan professionals ne. Ƙarshen abun dai ina ganin yadda yake gaya maka, Allah ya ce baki Nigeria za mai nasarar wannan wasa. Zan ka dawo da martaba, tunda yanzu suna ƙoƙarin su ga an dawo da wannan martaba. Wannan karbon sake ɗaukar kofi ya zama kofi ɗaukar mu na hudu.
Idan an yi wasan nan a Kamaru karo na 33 kenan, ita Najeriya kamar yadda ka ce ta ɗauka kamar su uku.
Sau uku mun ɗauka gida, mun ɗauka Tunisia, kuma mun ɗauka can duka.
To ita ƙasar Sierra Leone ya kake ma, ita ma fa tana da gogaggun ɗan wasa, musamman ma dawon Umaru Bangura ɗin, wanda yake mai tsaron baya ne sosai, wanda yake ake ji da shi.
To ita ban nake ga ba na fada, kuma ina da nanatawa cewa Najeriya yanzu ƴan wasan ba sun taho, yara ne matasa, babu tsofin kaɗan daga ciki. Yanzu kana ganin ana ce Ahmed Musa shi ma har ya fara zama tsoho a cikin ƴan wasa. To ai ka san cewa yanzu ƴan wasa matasa ne masu jini, wanda za su tashi su dawo da martaban ƙwallon ƙafa don asalin da aka san Najeriya.
Sai dai kuma a halin yanzu ƙasar Najeriya ita ce ke kan gaba a rukunin L da maki shida daga wasanni biyu, sai ƙasar Benin mai maki uku daga wasanni biyu, a yayin da ƙasashen Lesotho da kuma Saliyo ke da maki guda-guda kowannensu daga wasanni biyu-biyu da suka buga. Da wannan nake cewa Allah ya kai mu gobe domin ji da kuma ganin yadda za ta kaya tsakanin Najeriya da kuma Saliyo. Abdulwahab Muhammad Mura, Amurka daga Bauchi a Najeriya.
Abdulwahab Muhammad, yanzu kuma sai labarai amma fa a takaice.
Shugaban Amurka Joe Biden ya naɗa da daddan mai bashi shawara Ron Klain a matsayin shugaban ma'aikatan fadar White House. A zamanin mulkin Barack Obama, Klain shine shugaban ma'aikatan Biden a lokacin yana mukamin mataimakin shugaban kasa. Shine kuma jami'in da Obama ya naɗa a matsayin wanda ya jagoranci yaki da annobar Ebola a lokacin da ta barke a shekarar 2014. Klain ya kwatanta wannan naɗi da aka masa a matsayin babbar karramawa a rayuwarsa. Biden ya ci gaba da haɗuwa da masu ba shi shawara kan harkokin karɓar mulki, waɗanda suka haɗa da ƙwararru da ke da ilimi kan batutuwan da zai iya fuskanta a gwamnatinsa. Gidan talabijin na CNN ya rawaito cewa Trump ba zai amince da ya sha kaye ba gabanin a kammala sake kirga ƙuri'u a jihar Georgia da ke kudancin Amurka, wanda jami'ai suke fatan kammala ƙidayan nan da ranar 20 ga watan Nuwamba. Shi dai shugaba Donald Trump bai amince ya sha kaye a zaben da aka yi a makon da ya gabata ba, ya kuma shigar da ƙararraki da dama inda yake kalubalantar sakamakon zaben jihohin da aka kusa yin kankan. Amurka ta ƙara samun wani sabon adadin masu kamuwa da cutar COVID-19 a ranar Laraba, algalaman da aka tattara ƙarƙashin shirin nan na COVID Tracking Project mai bin diddigin cutar sun nuna cewa an samu sabbin mutum sama da 144 da cutar ta harba, wanda ya haura 136 da aka gani a ranar Talata. Alƙaluman har ila yau sun nuna mutum 65,368 aka kwantar a asibiti, adadin da shi ma ya ɗara 61,964 da aka gani a ranar Talata. Wakilai a ƙasar Libya sun amince a gudanar da zaben 'yan majalisar dokoki da na shugaban ƙasa cikin wata 18 masu zuwa, wanda hakan wani mataki ne na ƙoƙarin kawo ƙarshen tashin hankula da ruɗani da ƙasar ta kwashe shekara 10 tana fuskanta. Mukaddashir wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya kan rikicin ƙasar na Libya, Stephanie Williams, ta ayyana wannan mataki a matsayin wani babban ci gaba.
Thomas sauraro, da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu, za ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin, da misalin ƙarfe 6 na safe agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, wato ƙarfe 5 kenan agogon Ghana. Yanzu akan madadin shi Muhammad Lalo wanda ya taya ni gabatarwa, sai kuma Dan Brown wanda ya haɗa mana shirin, ni Hadiza Kyari ke cewa mu kwana lafiya, ma assalamu.